بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. har ila yau dai muna safiyar Lahadi wanda ita ce safiyar 21 ga watan Zulqa'ada, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441, wanda ya dace da lissafin 12 ga watan July shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 88 cikin jerengiyar majalis daga littafin Alfiyatul Iraqi tal imamu Abu al-Fadl Abdul Rahim ibn al-Husayn al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Al-Iraqi ya rasu a shekara ta 806 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Za mu tashi inda Maliki cewa talkhisul mutashabih, yace ولهم قسم من النوعين مركب متفق اللفظين في الاسم لكن أباه اختلف أو عكسه أو نحوه وصنف فيه الخطيب نحو موسى بن علي وابن علي وحنان الأسد. Yana ci gaba da yi mana bayani akan mas'aloli da suke da alaka da ainihin sunaye da makamantansu. Sai ce talkhisul mutashabih, wato nau'i na 55 a cikin nau'o'in ulumul hadith da al-Imam Ibn Salahi ya kawo a cikin asalin wannan littafi nashi, wato muqaddima shine talkhisul mutashabih. Yace walahum, su malaman hadisi suna da qismun, wani nau'i minan nau'aini, wanda yake daga nau'o'i guda biyu da suka wuce murakkabun aka hada shi, wanda aka yi magana a baya nau'in da wato abin da ya shafi batu akan ainihin abin da muka ji a darasin da ya gabata na al-muttafiq wal muftariq, da kuma ɗayan kafin shi wanda shine al-mu'talif wal mukhtalif. To din nan aka hada aka samu al-mutashabih. Al-mutashabih yace shine wato muttafiqul lafdaini fil ismi, asami sunaye lafazin su yayi daidai wajen zanan rubutun sunan da dige-digen sa fil ismi a suna kadai. Lakinna abahu ikhtalafa, sunan mai riwayan sun yi iri daya amma sunan babannin su ya saba. Au aksahu, ana karanta nan au aksihi ko kuma au aksuhu. Au aksuhu, aksi a aksuhu sai zama filismi au aksi, adafi kenan kan filismi. Au aksuhu kuma sai zama istinaf, ko ya zama wato sunan iyayen su yayi daya amma sunan diyan ya saba. Yace wa au nahwahu, ko kwatankwacin sa. Wa sannafa, wato ko kwatankwacin abinda aka ambata ya zama misali sunan da alkunya sun yi iri daya amma nasaba ta bambanta, ko nasaba da alkunya sai da wasu nasaba ta, ko ire-iren waɗannan. Yace wa sannafa al-khatibu, الخطيب البغدادي الحافظ الخطيب البغدادي وند اكاي تبيان التفنش اكوديو شيا صنف التافي من سنه تلخيص المتشابه تشكيكن سن كافن شيني تلخيص المتشابه في الرسم وحمايه ما اشكل منه ام بوادر التصحيف والوهم ام بغاشي ا قصد دمشق الشام تحقيق سكينة الشهابي tun a shekara ta 1405, wato kusan shekara 36 da suka gabata kenan. Sannan shi da kanshi khatibu ya ƙara rere littafin, ya ƙara gyara shi, ya mishi zail da kan kanshi, kuma shi ma an buga shi kanshi da suna talit talkhis, da an ce akwai bugun hannunsa amma daga baya an yi tahqiqin sa an buga wallahu alam to yace wasannafa al-khatib sannafa fihi al-khatib khatib yayi rubutu a cikin sa to misalan da ya kawo shin da yake cewa nahu Musa ibn Ali kaman Musa ibn Ali wa ibn Ulay da kuma ibn Ulay wannan shine nau'i na farko na misalin wato a samu san hada akan suna sunan uba kuma sun saba Musa ibn Ali haka mukabbar wa ibn Ulay da kuma Musa ibn Ulay musaghar kaga Musa ibn Ali akwai su da yawa masu irin wannan sunan akwai Musa ibn Ali ibn Abdullah Abu Isa al-Qutli wanda ke wanda yake da yake wato wanda Abubakar ibn Muqassam ko Muqassim al-Muqri yake rewa daga gare shi da shi da Abu Ali as-Sawwaf ko ibn Sawwaf wannan ya mutu bayan shekara 300 abin nan akwai ya mutu bayan shekara 300 da shi da okay Musa ibn Ali Musa ibn Ali ibn Abdullah da kuma Musa ibn Ali Abu Ali as ibn Sawwaf wadannan dukan su mutaakhirun ne ba su da riwaya cikin kutubus sita shi kuma Musa ibn Ulay mutum guda ɗaya ne Musa ibn Ulay ibn Rabah al-Lakhmi al-Misri wanda yayi sarki ko gwamna ma a ƙasar Misra yana da hadisi a cikin Sahih Muslim da kuma a cikin al-Adab al-Mufrad na Bukhari da al-Kutubu al-Arba' Imam Muslim ya rawaito hadisin sa da waɗannan malamai ana karanta shi ne Musa ibn Ulay sai dai al-Imam al-Bukhari da shi da malam mai al-Masharik da kuma a cikin Fathul Bari na Ibn Hajar sun tafi akan cewa Musa shi ma ibn Ali ake faɗa mukabbar wasu malamai kuma suka nuna cewa a'a Musa ibn Ali yana zuwa ne in an faɗa haka matsayin lakabin sa amma Ulay ne to kuma da shi kamar yadda dinnan malam Sakhawi ya kawo cewa shi wannan malami da shi da mahaifinsa sun kasance suna kyamar wannan Ulay din har sukan ce la az'alu qa'ilahu fi hillin duk wanda ya faɗa musu haka suna cewa su Allah isa kamar yadda qadi ya kawo a cikin al-mashariq da kamar da shi dan shi kuma na uban ibn Hibban ya fitar a cikin kitabut thiqat a cikin tarjumar Musa ibn Rabah malamai sun yi sabani akan me yasa ake kiran su da wannan suna Ulay me yasa ake kiran su da haka akwai sabani akan dalilin da yasa ake kiran su Abu Abdurrahman al-Muqri yake cewa kamar yadda al-Imam az-Zahabi ya kawo a cikin siyar da kuma shi malam bin nan khatibu a cikin tarkisu mutashabi cewa wai ya anna bani umayya kanat idha sami'at bi mauludin ismuhu ali qatalu wai idan bani umayya suka ji labarin ai fada mai suna ali sai su kashe shi da haka sai aka ce Ulay wannan magana ce gaskiya mai rauni kwarai abin tunkudewa domin shi wannan Ali ibn Rabah yar shika ta 184 ne da hudu kamar yadda yake cikin tarjuma sa a cikin Tahzibul Kamal kuma akwai mutane da dama da suka rayu a zamanin Banu Umayya wanda sunan su Ali ba za su kirku ba irin su Ali ibn Bazi Buzaima wanda yar shika ta 136 wanda yana da hadisi a cikin al-kutubul arba irin su Ali ibn al-Hakam al-Bunani yana daga cikin suma sabul kutubul arba'a ya rusuka ta 131 irin Ali ibn Salih ibn Hay wanda yana da hadisi a cikin Muslim da al-kutubul arba'a ya rusuka ta 154 haka Ali ibn Abi Talha maula Ali al-Abbas shi ma yana da hadisi a cikin sahih Muslim ya rusuka ta 143 haka Ali ibn Asim al-Wasiti wanda rawalahu al-arba'a banda Nasa'i ya rushika ta 201 akwai su dai da yawa da zaga tarajumu din su a cikin littafin irin su Kashif irin su Taqribut Tahdhib da sauransu da haka wannan da magana ce kuma da ya kamata ce ta shahara abin mamaki kuma Imam Zahabi da ya kawo wannan magana ba kamar al'adar sa ba sai bai ce komai ba dan haka zaka ga malam Al-Khudayr a cikin tahqiqin da yayi ma littafin Fathul Mughith ya raddin wannan magana cewa gaskiya wannan magana tana da rauni kwarai. Shi ko Ibn Hibbana a cikin kitabu Fiqat ya kawo cewa al-Sham yaj'aluna kulla aliyin indahum ulayyan libughdihim aliyan, wai suna duk wani wanda yake aliyu sai su ce ulayyu saboda ba sa san sayyidina Ali. To da gaske ne mutanen kasar Sham a lokacin wannan rigingimu ba su san sayyidina Ali, akwai nasibanci a cikin su. Watakila kuma kamar yadda wasu malaman loka suka faɗa harshen su ne, kamar yadda suke cewa adi su ce udai din nan. Muhammad daga cikin misalai har ila yau, Muhammad ibn Aqil da Muhammad ibn Uqail, kaga Muhammad ibn Aqil an-Naisaburi, Muhammad ibn Uqail al-Firyabi, waɗannan mutane ne guda biyu mashahurai wanda tabaka su daya. Dan shi Muhammad ibn Aqil yana da hadisi a cikin sahih Muslim da Ibn Majah ya rushe ka ta 257. Shi kuma Muhammad ibn Uqail al-Firyabi, Abu Sa'id ya ji hadisi daga Qutaiba ibn Sa'id da wanansa binnan ya zo na kasan Misra, labaka su kusan guda ɗaya ce. To sai kuma nau'i na biyu wanda ya saba wa wancan shine wanda za a samu sabani a cikin suna, a samu daidaituwa a sunan uba, kamar Abbas da Ayyash, dukkaninsu Abbas ibn al-Walid da Ayyash ibn al-Walid, kuma dukkaninsu mutanen Basra ne, kaga kuma sun yi tarayya a wajen malamansu Bukhari da Muslim. Bukhari ya yi riwaya a gunsu duka biyu. Daya na farkon akwai masu irin wannan sunan da yawa, shine wato Abbas ibn al-Walid ibn Nasr Abu al-Fadl an-Narsi, to kuma shi kuma dayan Ayyash ibn al-Walid suna ne Fard ar-Raqqam kenan, Abu al-Walid ar-Raqqam, wanda Bukhari ya tada hadisin shi da Abu Dawud ya rashi ka ta 226. Shi kuma wancan na farkon Abbas yar shi ka ta 238 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duka wannan bayanin na cikin Tahdhibul Kamal. To haka wani misali kaman Surayj da Shuraih, Surayj ibn al-Nu'man da Shuraih ibn al-Nu'man. Surayj ibn al-Nu'man malamin su Bukhari ne, Baghdadi ne, sunan kakan shi Marwan. Da haka Surayj ibn al-Nu'man ibn Marwan da Bukhari da al-Arba'a sun fitar da hadisin sa, ya rusu ne a shekara ta 217. Shi kuma ɗayan Shuraih bin Nu'man abinnan yana da hadisi a cikin al-Kutub al-Arba'a, al-Kufi ne, mutumin Kufa ne, yana da hadisi a cikin al-Kutub al-Arba'a. To sai kuma misali na gaba na uku shine wanda za a samu ittifaki a cikin suna da sunan uba, amma kuma a saba wajen dugu na nasaba, wajen nasaba kamar Muhammad ibn Abdullah, akwai Muharrami da kuma Muhammad ibn Abdullah al-Makhrami, al-Mukhrami. Kaga Muhammad ibn Abdullah Muharrami da shadda haka, Muhammad ibn Abdullah ibn al-Mubarak kenan, Abu Ja'far al-Baghdadi al-Qalin Hulwan, ɗaya daga cikin malaman Imam al-Bukhari, babban malami ne, rasuwar sa shekara ta 260. To kuma akwai Muhammad ibn Abdullah al-Makhrami, wancan Muharrami, wannan kuma al-Makhrami da Ibn Makula yake cewa la'allahu min waladi Makhrama ibn Nawfal, shi kaga mutumin Makka ne wanda yana riwaya daga Imam Shafi'i. Sannan Abdul Aziz ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Zabala ya riwaya daga gare shi, ba mashhuri bane, duba ikmal. Nau'i na gaba na irin wannan talkhisul mushtabih mutashabih shine kamar wanda za a samu ittifaki a cikin al-kunya da kuma sabani a cikin dugan nasaba, kamar Abu Isa Abu Amr al-Shaybani, kabai da malami Fatimu Gisa ka, akwai Abu Amr al-Shaybani, akwai kuma Abu Amr as-Saibani bil muhmala. Wancan Abu Amr as-Saibani akwai mutumin Kufa, Sa'ad ibn Iyas, wanda tabi'i ne Muhadram. Sa'ad ibn Iyas as-Saibani yana cikin tabaqatu ibn Sa'd, wanda aka ce takamala shababuhu yawmal qadisiyya, kuma idan ya je Qadisiyya ne wa ibn 40 sana kamar da Ibn Sa'adin ya kawo haka Mizzi haka Zahabi a cikin siyar da Al-Kashif duka sun kawo cewa ya rayu shekara 120 sai da muke nan ya rasu shekara 96 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an yi Qadisiyya shekara 16 to in ya zama ya rayu bayan ta shekara 80 zai zama shekara 96 kenan wannan aqrab kamar da suka ambata to shi baya ga shi kuma akwai Harun ibn Antara shi ma Abu Amr ibn Shaybani ne Harun ibn Antara ibn Abdurrahman shi ma daga cikin atba'u tabi'ina yana da hadisi a cikin sunan Abu Dawud da Nasa'i haka kuma Ishaq ibn Mirar kamar da Abdul Ghani Said ya kawo ibn Dinna malamin nahwu ne wanda ya zo na kasar Baghdad yana da hadisi a cikin sunan Muslim to dayan kuma Abu Amr an As-Saibani mutumin kasar Sham ne tabi'i ne muhadram sunan shi Zur'a yana da hadisi a cikin Al-Adabul Mufrad nau'i na biyar da malam Sakhawi ya kawo shine wanda za a samu ittifaki a cikin nasaba da kuma sabani a cikin suna shine to wannan da ya kawo kashi yace wa hanana al-asadi daga da hanan da hayyan hanan bin nun da kuma hayyan bi fathil ya bi fathil ha wa tajdid al-muthanna al-asadi wanda na farko hanan daga banu asad asad ibn shuraik wanda yake riwaya daga abu usman an-nahdi dayan kuma hayyan akwai mutum guda biyu tabi'ai akwai abul hayyad wanda shine hayyan ibn husayn kenan yana da hadisi a cikin sahih muslim sannan akwai kuma hayyan abul madri shi kuma yana da hadisi a cikin sahih na ibn hibbana to nau'i na shida shine wanda za a samu ittifaki a cikin nisba amma a samu sabani a wajen dugo na suna kaman abur rijal da abur rahal kaga abur rijali shine Muhammad ibn Abdurrahman al-Madani wanda yake riwaya daga mahaifiyarsa ita ce Amra ibn Abdurrahman hadisi ya cikin sahih Bukhari da Muslim shi kuma dayan abur rahal shine Muhammad ibn Khalid ibn Muhammad wani tabi'i ne amma shi dha'ifi ne a riwaya yana da hadisi a cikin bin littafin Jami'ut Tirmidhi kwatankwacin shi kamar Ibn Ufayr da Ibn Ghufayr na farkon su Ibn Ufayr shine Sa'id Ibn Kathir Ibn Ufayr shi kuma wancan shine Al-Hasan Ibn Ghufayr wani maturiki akwai su dai ire-iren waɗannan sunaye haka da dama wanda suke akwai abubuwa lura a cikin su kuma ana so mutum ya lura sosai idan yazo magana ko tattauna akan mazaje ko abin nan to kaman yanzu misali haɗe da Abdullahi ibn Zaid cikin sahabbai jama'a ne akwai Abdullahi ibn Zaid mai kiran sallah shine Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbihi akwai Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbihi kuma Abdullahi ibn Zaid mai hadisin alula wanda yake cikin sahih Bukhari sannan akwai Abdullahi ibn Zaid shine wannan nabi shine Abdullahi ibn Zaid ibn Asim kenan waɗannan guda biyu ansariyawa ne guda biyu akwai Abdullahi ibn Yazid wanda yake da hadisi a cikin Bukhari da Muslim Abdullahi ibn Yazid al-Qari kenan haka in ka dauki kaman Ahmad ibn Sulaiman ibn Salim da Ahmad ibn Salman ibn Salim wanda dukkanin su dalibai ne ga Khatibul Mizza kamar da shi Malam Sakhawi ya kawo wato Khatibul Mizza shine Shahabuddin Abdurrahim ibn Yusuf wanda ya rasu shekara ta 687 kamar da yake cikin Al-Ibar ta Imam Adh-Dhahabi haka misali kamar Abdullahi ibn Yahya akwai Abdullahi ibn Yahya akwai Abdullahi ibn Nujay kaga sun yi kama Abdullahi ibn Nujay to wannan da yake na a takaice kware da gaske sai yace al mushtabihu al maqlub wa lahum al mushtabihu al maqlub sannafa fihi al hafid al khatib kabni yazid al aswad al rabbani wa kabni al aswad wa kabni al aswad yazid nani yace to sai kuma al mushtabihu al maqlub mushtabih shine shi har idan magana akan sunaye masu kama da juna wanda za a samu maqlub a cikin shi wani harafi ya dawo gaba wani ya koma baya yace walahum su malaman hadisi yayin da suna da abin da yake wanda za a samu ittifaki tsakanin masu riwaya guda biyu a sunayen su wajen lafazi da ainihin rubutu yakin sai a samu sabani no wani suna a gaba ko wani harafi a gaba wani a baya sai ya zama sunayen in baka sani ba sai ka dauka suna ne guda daya aka rikita shi ko shi ne yace sannafa fihi al-hafid al-khatib khatib al-hadith min sunan raf'ul irtiyab fil maqlubi min al-asma'i wal ansab wanda zaga ibn hadirin yana yawan nakalto maganganu daga cikin sa to shine sai ya buga misali yake cewa kafin nan fa'idar wannan shine tsira daga amintuwa da cewa ko akwai al-qalb a ciki musamman idan an samu wasu sun rubuta shi ba daidai ba akwai misalan shi da yawa kamar Muslim ibn al-Walid al-Madini da al-Walid ibn Muslim al-Dimashqi kaga wanda malami ne shahararre al-Walid ibn Muslim yana da riwaya ta jama'a gabaki da babban malami ne cikin malaman hadisi sai ce kabni Yazid al-Aswadi kaman dan gidan Yazid al-Aswad al-Aswad ibn Yazid an-Nakhai kenan al-Aswad ibn Yazid an-Nakhai wanda shi ma daga cikin dal jama'a wani shahararren malami ar-Rabbani wato wannan zahidi malamin fiqh mai fatawa da aka ce ar-Rabbani shine kaman sukan ce al-alimur rasikh fil ilmi wad-din malami wanda ya kafa a ilimi da addini ko kuma al-alimu talibu bi ilmihi wajha Allah malamin da yake aka fahimci wannan aiki da yake na ilimi fuska Allah kawai yake nufi ko kuma al-alimul murabbi al-muta'allimi lil-murabbi lil-muta'allimi as-sighar al-sighar al-ulum qabla kibariha malamin da ke koyar da kananan ilimi bai da gaggawa zai bi ku a hankali ya koya muku ilimi karami kafin akai ga manya da tafai shine sahawi da yabo wanda yake cewa kana jadiran bil iktisadi da dalika wannan malami ya cancanta a siffanta shi da a ce mashi rabbani yace fa innahu kana ma akaunihi min kibari tabi'ina wa ulama'i bayan kasancewa shi daga cikin manyan tabi'ai da malaman tabi'ai bal zakarahu jama'atun mimman sannafa fi sahabati li idrakihi fil jumla kai wasu ma da suka yi rubuce-rubuce sun sanya shi a cikin tarin sahabbai saboda a jumlace ya riski zamanin sahabbai kamar ibn Abdul Barri a cikin al-Isti'ab kamar ibn al-Asir a cikin Ustul Ghaba duk da sun nasanta cewa innama adraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ya riski zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musliman wa lam yarahu da ka ba sai bane sai da a ce muhadrami ne yace to bayar ga wannan falala ya kasance yusalli kulla yawmin sab'ati raka'a an ce kullun raka'a 700 yake yi a sallah wa yusumu dahara yana azumi tsawon rayuwa hatta zahabat ihda aynayhi min as-sawmi har sai da ya makance idan shi dai saboda yunwa idan shi dai don baya gani wa safara 80 hijja wa umra min al-kufa yayi shekara ainihin wato 80 so 80 yana zuwa aikin haji da umara daga Kufa zuwa Madina ya kasance kanin mahaifiya ne ga Ibrahim an-Nakhai amma aka ce ba taba gamuwa ba wannan ayyukan hajin da yake dai yace da ka sahawi ke cewa ya cancanci a ce mashi rabbani wa kabn al-aswad yazida kaman kuma yazid dan al-aswad kaga wancan al-aswad ibn yazid wannan kuma yazid ibn al-aswad isnani su waɗannan guda biyu ne akwai yazid ibn al-aswad al-khuzai al-hijazi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarjuma a cikin al-isaba akwai kuma yazid ibn al-aswad al-Jurashi tabi'i ne wannan shi Muhadram ana mashi alkunya da Abul Aswad wanda ya zo na kasar Sham Muawiya ya zo na da shi wanda Muawiya ya zo na da shi a kusa da mambarin sa ya dinga bada fatawa yana kuma roƙon shi ya mutane addu'a saboda bawan Allah ne to wannan kenan sai kuma da cigaba da cewa man nusiba ila ghairi abihi sai kuma batu akan wanda aka danganta zuwa ga bababan shi ba wana sabu ila siwal abai imma li ummin kabani afra'i wajaddatin wa nahwa ibni wajaddatin nahwa ibni mun yatin wajad kabni jurayjin wa jama'atin wa qad yunsabu kal miqdari bil tabanni falaysa lil aswadi aslan libni yace wanda cewa man nusiba ila ghairi abi wanda aka danganta zuwa ga bababan shi ba duk da ayata tana cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kiraye shi da iyayen su shine yafi a wurin Allah wannan bai hana cewa a danganta mutum ga uwa ba ya halasta kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi yakan danganta wasu yace ibnu ummi abdin ko kuma kamar da Qur'ani yace Isa ibn Maryam duk da yake shi Isa akwai magana akan shi tunda bai da uba ne amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fada ma yace ibnu ummi abdin man kana wanda yake so ya kanta alqur'ani qabdan kama unzila falyaqra ala qira'at ibn ummi abdin ibnu mas'udin kenan kaga ya danganta shi zuwa ga uwarsa to da haka ba an danganta mutun zuwa ga uwa ba idan ta kama dan wata maslaha ko kuma ya riga ya zama sunan da aka san shi da shi abinda ai take hanawa shine mutun ya barrantu daga mahaifinsa ya ki danganta kanshi ga babansa ya danganta kanshi ga wani namiji daban wanda ba babansa ba bayan ga sunan baban shi wannan shine yake wanda yake ba daidai ba to wannan nau'i yana da fa'ida kwarai da gaske dan kar ka dauka mutum daya ka dauka daban ne kan danganta shi can ga uwa wata ranar kuma ka ji an danganta shi zuwa ga wani ka dauka daban ne to shine amfanin shi a wannan yanayi malamai suna maganganu akai da yawa za mu ji daga cikin maganganun su anan wajen insha Allah na'am to sai yake cewa wa nasabu ila siwal abai suna dangantawa ila siwa su malaman hadisi suna dangantawa ila siwal abai zuwa ga wanda ba uba ba wanda ba uba ba kaman Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik malamin Zuhri ibn Wahb yana ce mishi Abdurrahman ibn Ka'b kuma kaman Khalid ibn Isma'il ibn al-Walid al-Makhzumi wanda mai rauni ne yana riwaya daga Hisham dan Urwa wanda kace ana danganta shi zuwa ga kakansa a ce Isma'il a ce Khalid ibn al-Walid a ce Isma'il dan to imali ummin ko dai su danganta mutun zuwa ga mahaifiya kabani afra'i kamar ƴaƴan afra sune Mu'adh da Mu'awwaz da Auf wanda an kashe guda biyun a Badar su guda biyun nan kamar da Albar yake fada an kashe su ne a Badar duka wasu ita ce Afra'u bintu Ubayd bin Sa'laba baban su shine Al-Harith ibn Rifa'a ibn Al-Harith wanda sahabi ne daga Banu Najjar sai dukkanin su ukun sun je Badar kamar da muka ambata amma biyu an kashe su sun shahada a Badar ɗayan kuma ya rayu har zuwa zamanin Sayyidina Uthman wasu kuma suka ce ya rasu ne shi ma ya ji ciwo a Badar ne da wanda daga baya ya mutu daga wannan ciwon wallahu ta'ala a'lam sai kuma ya ci gaba da cewa to kaga kamar baya ga waɗannan in ka dauki misali kamar Bilal ibn Hamama Hamama din mahaifiyarsa ce sunan baban shi Rabah Bilal ibn Rabah sahabi shahararre al-Habashi radiyallahu anhu haka al-Harith ibn Barsa Barsa din ko dai uwarsa ko kuma ummu abihi kamar da wasu suke fada kamar da yake cikin isaba asalin sunan baban shi Malik ibn Qais al-Harith ibn Malik ibn Qais haka Sa'ad ibn Habta Habta din shi ma sunan binnan ne sunan mahaifiyarsa ce Habta ibn Malik wanda daga bane Amr ibn Auf ne kuma dake cikin al-Ikmal asalin sunan baban shi Bahir kaman lafazin kabir ko saghir Bahir ibn Muawiya ibn Quhafa al-Badali حليف الأنصار نهي أنا دقش كن مبايعة الشجرة بيعة رضوان كنا دقش كن زرية ساعتتي أبو يوسف القاضي جي كان سنة كمان ابن سعد يفعلات كن طبقات هكا ننكغا سهل دا سهيل دا صفوان بنو بيضاء بيضاء إنا مهي في السوتي وانا أصلا سننتا دعدو سننبا منسو وهب ابن ربيعة ابن أمر نيل قريشي بقريشني هكا شرحبيل ابن حسنة حسنة إن سنم ما هي في سطح أكشي كما يد معلمين دا ماسك ولا ابن عبد البري شين كوي سبب من يجي إنها تبنته وتبنن سطح إنجي ابن عبد البري كما يد كي تشكل تافنسا الاستيعاب تو هكا دي هكا كلي ابن أم مكتوم عاتكا كنو عاتكا بنت عبد الله يتجي واتاسا يتجي كتما أم مكتوم سنن بابنسا كودي زائدة كوكما قيس ابن زائدة أبلا ابن قيس ابن زائدة وكو أبلا ابن زائدة هكا انك كلي كمان عبد الله ابن بوحينة ابن بوحينة اتما mahaifiyarsa ce sunan baban shi Malik ibn al-Kishb al-Azdi to suna nan dai da yawa haka idan ka dauki misali Abdullah ibn Ubay ibn Salul kaga shi duk dai kaka ce amma ita ma Salul din ai mahaifiyarsa ce mahaifiyar Abdullah ce haka Muhammad ibn Habib al-Hashimi maulahu wanda shi kuma Habibu din sunan mahaifiyarsa ne ta'anisi ne na alamiya Habib haka Muhammad ibn Sharaf al-Qayrawani al-Adib wanda malamin mawaki ne mutumin kasar Andalus ya shekara ta 460 shi ma Sharaf an ce sunan mahaifiyarsa haka in ka dauki wasu cikin sabai kaman ابن منصور ابن صفية شما وسطي منصور ابن صفية أنت شما صفية دم ما هي بيسطي هكا إبراهيم ابن حراسة شما سونا ما هي بيسني أكيد دنغن تاشي أشمي هكا على مغلطاي كما يد مالن Malam Sakhawi ya kawo yana da littafi na musamman da yayi dan wannan dan sunaye na mutane waɗanda suke wato an danganta su zuwa ga mahaifiyarsu kaga haka Isma'il ibn Ulayya shima kaga an danganta shi zuwa ga abin nan mahaifiyarsa ne shima Isma'il yace wajaddatin to haka nan ko kuma a danganta izuwa ga kakanniya ta mace ko dai ta sama ko ta kasa nahaw kama ibnu munyatin ya'la ibnu munya sahaban nan shahararre kenan munya din nan kaga sunan mahaifiyarsa ce ko kuma uwar babansa kamar da Az-Zubayr ibnu Bakkar yake fadi كما دارك وتفترى أشكن المختلف والمختلف هكا يبون معقولة أشكن الإكمال ضدك أكو إسحابني أكن تبتو إتك أكترس تقول بقى كثرة ومن ابن عبد البر ياتي أبا كأكن سبتي هكا وسمع لمي كمان الإمام الطبري وسمع لمي كمان المزي سنن إذا ما كنت أكو إسحابني جمدن كتكتا وسمع شامونيا ابن الحارث ابن جابر كما ابن معقولة وسكم سنة شوا كغوتشي عتبة ابن غزوان كما عند تبرية فلا أتكن تاريخ صح وسكم كتير ابن غزوان شيء أخت عتبة ندي ما جنجنو ودن نبا ونبا أبويا على إن سنن شو أمية ابن عبيد نعم هكا كما إذن كلا كمان بشير ابن الخصاصية خصاصية بالتسهيل ba a masa shadda khasasiya din wanda sahabi ne shahararre khasasiya sunan kodi sunan mahaifiyarsa kamar yadda Ibn Jawziyya kawo a cikin at-Talqih da shi da Ibn Abdul Barr ko kuma wata kakarsa ce kamar yadda Ibn Salahi ya fada an ce asalin sunanta Kabsha ko Mariya kamar yadda yake a cikin littafin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba sunan Abu Baban Bashir Ma'bad ko Nuzairu ko Yazid ko Marhad da an yi sabani akai to hakan ka gangaro zaka ta samu ire-iren waɗannan sunaye sun yawaita kamar Ibn Taymiyyah ma Majduddin mai Muntaka kamar da aka bada labari ba Ibn Taymiyyah al-Jadd kenan an ce sunan kakarsa ce an ce an dangata ta ga Wadi Taym kamar yadda yazo a cikin tarjuma Al-Fakhr ibn Taymiyyah a cikin Sirr Alamin Nubala juz'i na 22 Ibn Hazar yake zabi yake cewa an ce inna jaddahu hajja ala darabi Tayma kakansa ne ya je aikin haji ya bi ta hanyar Tayma a ƙasar Sham kenan fara'a hunaka qifla yaga wata ɗan yarinya a can ta bashi ta burge shi falama raja wa jada mar'atahu waladat lahu bintan ne ya dawo sai ga matar shi ta haifi ɗa ta mace sai ya ce ya taimiya sai ya rike bada dalika kuma sai ta zama malama ya zama malama kamar yadda ya kawo daga Ibn Najjar cewa wa zakarna anna jaddahu ya'ani jadd al-fakhri muhammadan kanat ummuhu tusamma taimiya wa kanat wa'ibatan ta kasance tana karantawa to da shi Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah wannan al-mashhur al-Hafid da yazo sai aka ga ya dauki take-taken kakarsa wajen karatu da ilimi da karantawa sai aka danganta shi zuwa ga ita ana ce mashi dan Taymiyyah a sanin wata jikar shi ta can sama mahaifiyar kakan shi ne ma sai nan ko kuma yar kakan shi kaga sai daga nan sai abu ya bi shi gaba daya irin misali haka kuma kamar Abu Ubaida ibn Jarrah Amir ibn Abdullah ibn Jarrah kakan shi ne haka Haml ibn Malik ibn Nabigha ne shine asalin sunan haka Mujammi ibn Yazid ibn Jariya ne haka Ahmad ibn Sawa ibn Jaz'in ne wannan sahabbai ne Ibn Jurayj yace kamar Ibn Jurayj kaga Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj ahad al-alam daga cikin manyan malaman musulunci wanda ya rishika ta 149 ko kuma da 50 ko da daya kamar da cikin Tahzibul Kamal yace wa jama'atin da kuma wasu malamai da yawa kamar Ibnul Majishun ana cewa Ibnul Majishun asalin sunan shi Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Majishun Nasa'i ibn Majah sabta hadisin sai rishika ta 214 haka Ibn Abi Zaidin shi ma ɗaya daga cikin manyan malamai asalin sunan shi Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn Abi Zaid ibn al-Jama'a sun fitar da hadisin sa ya rushika ta 159 haka in ka dauki kaman ibn Abi Layla wani malami daga cikin mashahuran malaman Kufa Abdurrahman ibn Yasar ko ibn Bilal ko ibn Dawud ibn Abi Layla shi ma al-Jama'a sun yi riwaya hadisan sa ya rushika ta 182 haka kamar misalin Ibn Abi Mulaika Al-Hafiz Abdullah Ibn Ubaidillah Ibn Abi Mulaika At-Taymi shi ma daga cikin ashabul jama'a hadisin shi na cikin kutubus sita gaba daya ya rishika ta 113 ko wani abu makamancin haka in ka dauki Ahmad Ibn Hanbal Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal wanda rasuwarsa shekara ta 241 Ahmad ibn Hanbal babban malami hakan ka dauki mutane guda uku Abubakar da Usman da Al-Qasim banu Abi Shayba kenan dukannin su kowa ana dangana shi zuwa kakan shi ne Abubakar sunan shi Abdullahi ibn Muhammad ibn Abi Shayba sai kuma dayan shine Usman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba sai kuma Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Shayba dukkanin su mai haka ake kiran su haka Ibn Yunus shine Abu Sa'id Abdurrahman ibn Ahmad ibn Yunus As-Sadafi al-Misri wanda ya shika ta 347 kamar da yake cikin Sirr Alamin Nubala mai littafin tarihi Misr, haka Ibn Miskin wanda ake suka shahara a ƙasar Misr da ilimi Bani Miskin tun zamanin Imam Nasa'i har zuwa zamanin su Sakhawi sun gaji ilimi. Kakan su shine Al-Harith Ibn Miskin, ɗaya daga cikin malaman al-Imam Nasa'i. Al-Harith Ibn Miskin, Al-Harith Ibn Miskin Ibn Muhammad Ibn Yusuf Al-Umawi Al-Misri. Imam Abu Dawud Nasa'i sun tada hadisin sharh shi kata 250 daidai. To ƴaƴan shi da jikokin shi sun gaji ilimi, Sakhawi ya ce har zuwa zamanin su da suke rayuwa. Wa qad mala yace wa qad yunsabu kalmi qidadi bil tabanniya, kuma wani lokaci akan yi nasaba duk da asali Allah ya hana, amma yakan shahara bakin mutane a dinga danganta mutum bil tabanni da ainihin adaptation. Kalmi qidadi kamar ni qad ibn al aswad a danganta shi zuwa ganin mutum falaisa shi mi qidadu dama can ba da bane lil aswadi ga wannan kaka wanda ake danganta mishi. Al-Aswad ibn Abd Yaghus Az-Zuhri ba kakan bababan shi bane, aslan bibini ba dan shi bane, sai ya taso a gidan shi ne sai aka danganta shi zuwa gare shi, amma asalin sunan baban shi Amr ibn Sa'laba Al-Kindi, yana da tarjuma sa a cikin sirra a cikin Al-Isaba, sunan shi ne Miqdad ibn Amr ibn Sa'laba. Kamar Shurahbil ibn Hasana da aka fada a baya a cikin sabanin da aka wasu sun ce ba uwarsa bace, wa inna ma tabannathu, kuma da wasu malamai suka ce haka. Al-Hasan ibn Dinar wani malami mai rauni sun ce Dinar mijin uwarsa ne, asalin sunan baban shi Wasil, Al-Hasan ibn Wasil. Haka Ibn Ma'in ya fada kamar yadda ke cikin tarihul Imam al-Bukhari, haka Fallas, haka Juzani duk sun fadi wannan da Ibn Hibban da wasu su. Haka abin nan in ka dauki kamar misali Al-Hafiz Abubakar ibn Muhammad ibn Abdul Ghani ibn Nuqta, Al-Hafiz ibn Nuqta babban malami wanda aka ce an Nuqta din sunan wata mata ce wanda Rabbat Jaddahu, Rabbat Jaddahu ta mai raino ce da ta raini kakansa. Haka Zahabi ya kawo cikin tarjuma sa da ke cikin sirra lamin Nubala cewa su'ila Abu Bakar an Nuqta faqala hiya jariyatun urifna biha Rabbat Shuja'an Jaddana, wata baiwa ce da aka nuna mana tana tare ni kakanmu mai suna Shuja', shine Mu'inuddin Abu Bakar Muhammad ibn Abdul Ghani ibn Abi Bakr ibn Shuja' al-Baghdadi. Haka in ka dauki misali Ibn al-Mulakkin Sirajuddin Abu Hafs Umar ibn Ali ibn Ahmad ibn Muhammad al-Ansari wanda shi ka 804 malamin shi Ibn Hajar, baban shi ba Mulakkin bane, aka ce Mulakkin wato malamin allo mai koya mai rata da baki, mijin mahaifiyarsa ne baban shi ya rasu, aka danganta shi sai aka dinga ce mishi dan Mulakkin. Kuma an ba da labari kamar yadda shi Sakhawi ya faɗa da Ibn Hajar cewa anna shekha kana yaqdabu minha, baya son wannan nasabar, dan haka shi bai dangantawa da kanshi. Idan ka danganta mai shi bai taba rubuta haka da kanshi, ya rubuta wa kanshi Ibn al-Mulakkin ba, sai dai mutane su rubuta mishi, to ba yanda ya iya yana karban wannan kaji wannan ba. To ina ganin gurinmu bashi iya nan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba, sai mu tashi a inda yake cewa al-mansubuna ila khilafi zahir, wadanda aka danganta zuwa ga abinda ya wannanci zahiri, wa nasabu li aridin kal badri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.